na da ko jaka ta yau zan je cigiya na so ga kariya san babu kyau wa zai so ni ko na so Allah ka dai na sani dama shi ke kula da ni na gane ciwo na tare da ni zai wuyar magani Banda kudi Banda gida Bani da yan mata Ba mota Banda kudi Banda gida Bani da yan mata Ba mota
Miles to find my Beyonce. I know it's hard to see, and I know all that it takes. Not a such a dung, I know na babara bas ko may na dunia sumanta bayda tapas.
100 feet deep on the ground, I'm lost and I am not found. Now tell me how do I sound? I know I'm taking so long. Tafiyar da nayi zan yi ta gani
Banda kudi
sani
Banda gida
sani
Bani da yan mata